صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
وجدنا مدينة تلقى سما كريما. وجدنا مدينة تلقى سما كريما. وجدنا مدينة تلقى سما كريما. هو من غدا للمؤمنين رحيما.
هو في رجل القديم قديما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أزم حرمة شعبان بليلة نصفه الفاضلة وفرق فيها كل أمر حكيم إلى مثلها من السنة القابلة وقدر فيها الأرزاق والآجال الزائلة، فهي الليلة المباركة على قول بعض العلماء ذوي النفوس الكاملة. فسبحان من شرف بعض الليالي وجعلها موسما للخيرات وأفاض فيه على نفوس المتعرضين لمدده سنيا النفحات. أحمده حمد عبد متطفل على مواعيد كرمه في تلك الليالي مستمطرا إشراق أنوارها عليه كاللآلي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربك إليها من الجناب الأقدس وتجلو صدى قلبه ليزهر فيه السر الأنفس. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان يتقرب لمولاه في تلك الليالي بكثرة السجود متعوزا حامدا بمحامد تليق بذلك المعبود، وعلى آله وصحبه الذين فزلوا في محبته المجهود، خصوصا خلفائه ووارثه الذين نالوا باتباعه غاية المقصود، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ذلك اليوم الموعود حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ‘Yan uwana musulmi maza da mata masu sauraronmu, ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya. A barkanmu da yau, barkanmu da shiga cikin wannan wata mai girma mai alfarma, Sha'ban al-Mu'azzam. Idan ba a manta ba, a jiya mun faɗi salloli na nafulfuli da kuma waɗansu zikirori da addu'o'i. To a cikin bayani sai muka koro cewa daren, saboda darajarsa, yana da sunaye kusan 22. Laraba suna cewa kasratul asma'i ta dullu ala sharafil musamma. Duk inda ka ji suna da yawa, to yana gwada mai wannan suna yana da daraja ta musamman. Akwai Abul Khair Daliqani ya faɗi waɗannan sunaye kusan sun kai 20 da wani abu a cikin littafinsa. Har yake faɗi cewa daga cikin sunayen akwai Lailatul Mubaraka, akwai Lailatul Qismati wat Taqdiri, sannan daga cikin sunayen wannan dare wato Lailatul Bara'a ana kiranta Lailatul Takfiri, ana kiranta Lailatul Ijabati, ana kiranta Lailatul Nisfi min Sha'ban, kuma ana kiranta Lailatul Idil Mala'ikati, sannan ana kiran wannan dare Lailatul Shafa'a, ana kiran wannan dare Lailatul Bara'a, ana kiran wannan dare Lailatul Sakki, ana kiran wannan dare Lailatul Ja'izati, ana kiransa Lailatul Rujahan, ana kiransa Lailatul Ta'zim, ana kiransa Lailatul Qadri. A Taqiyuddin Subki ya nakalto shi a cikin tafsirinsa, shi kuma daga Abul Khair Daliqani. Sannan daga cikin sunayen wannan dare ana kiransa Lailatul Gufrani wal Itqi minan Nirani. Waɗannan sunaye duka, wato kowane suna guda akwai bayani a kansa. Misali, yanzu sunan wannan dare daren nisfu sha'ban wato 15 ga watan sha'ban dan aka sa masa al-lailatul mubaraka wato daren zatu barakatin ne ma'abocin albarka dare ne wanda ya tattaro albarkar rajab kuma ya tattaro albarkar ramadan shi yasa ake kiran sa jisru ramadan sunan watan kenan jisru ramadan wato ma'anan albarakatu annama wa ziyadatu ci gaba da kuma karuwa ci gaba da kuma karuwa shine shi yake nufi a cikin fadin sa zawin nama a cikin tafsirul usuli ila hadratul rasul da yake cewa alayhi salatu wallahi summa salamu ma al ali wasahabil kirami zawin nama yace tsira da aminci su tabbata bisa shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma al ali tare da iyalan gidansa masu tsarki wasahabil kirami da kuma sahabban sa masu girma zawin nama ma'abota ci gaba a cikin daukaka wato ci gaban iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa ba ci gaba bane mai tsayawa ci gaba ne wanda kullun karuwa yake kullun gaba yake matukar iska tana kadawa ma'ana albarakatu shine annama wa ziyadatu abul abbas ibnu ada'in wato ahmad bin muhammad bin abdul karim kenan wanda ake kiransa abul fadli tajuddin ibnu ada'in la sakandari malami ne na sufanci mai hikamu kenan hikamul ada'iyya yana da litattafai da dama hikamul ada'iyya na ciki lada'iful minan na ciki akwai litattafan sa da yawa akwai tafsirin alqur'ani ma da yayi to shi wannan ibnu ada'illahin nan yana cewa mubarakatul limujawaratil mala'ikatu muqarabatihim 15 ga watan sha'ban albarkar da ya samu saboda makwabtaka da mala'iku da kusantar su domin nisfu sha'ban shine daren karamar sallar mala'iku kamar yanda mu muna da karamar sallah muna da babbar sallah ko akwai karamar sallah sallar azumi ko akwai babbar sallah sallar layya ko to mu muna yin namu da safi saboda mu muna bacci muna gajiya muna cin abinci muna su kuma nasu da daddare suke yi karamar sallar su ana kiranta lailatul bara'a babbar sallar su lailatul qadri wannan su yi a cikin sha'ban wannan kuma su yi shi a cikin ramadan an rawaito daga sayyida aishatu siddiqiya Allah ya kara mata yadda tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yasukhu Allahu ta'ala alkhaira fi arba'i layalin sahhan zakara minha wa laylatin nisfi min sha'bana Allah tabaraka wa ta'ala yana zubo alkhairi wato a cikin darare guda hudu zubowa babu lissafi a cikin waɗannan darare guda hudu sai ambaci daren nisfu sha'ban shine lailatul bara'a kenan sannan sunan tannan na biyu da aka fadi lailatul qismati wat taqdiri wato saboda abin da yake faruwa na hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala da ba da umurni mai girma a cikin wannan dare domin an rawaito daga Ibn Yasarin Allah ya kara mar yadda yace idza kana lailatul nisfi min sha'ban nasakha malakul maut alayhi salam kullaman yamutu min sha'ban ila sha'ban wa inna ar-rajula la yazlimu wa yabjuru wa yankihu an-niswana wa yagrisu al-girasa wa qad nusikha ismuhu min al-ahya'i ila al-amwat wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri abdala minha yace idan daren nisfu sha'ban wato lailatul qismati wat taqdiri ya kama daren 15 ga watan sha'ban mala'ikan mutuwa yana share sunan duk wanda zai mutu daga takaddar rayayyu ko kuma daga allan sunayen rayayyu mala'ikan mutuwa zai goge sunan tun daga sha'ban zuwa sha'ban ba wai sai lokacin yayi ba fa duk wanda za su mutu an riga an goggoge sunayen su kawai yayi kamar shiga an riga an yi budget an tsara komai zan zara ran kawai za a yi saboda ka duk wanda zai mutu shekara mai zuwa to an goge sunan sa kawai an gaya masa adadin su an gaya mai sunayen su ya san su cikakken sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaka ga mutum yana zalunci ko yana shan giya ko yana zina ko yana caca ko yana sata wani kuma zaka ganshi yaji ya kai sadaki za a daura mai aure wani kuma zaka ganshi yaji ya sai gona zai yi shuka amma bai sani ba an goge sunan shi bai daga cikin wanda za su yi amma bai sani ba an goge sunan shi daga cikin mutanen da suke rayayyu ya zuwa ga matattu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani dare mai falala ko mafi falala bayan daren lailatul qadri daren babbar sallar idin mala'iku da ya kai daren karamar sallar su ita ce daren nisfu sha'ban wato lailatul qismat wat taqdiri a wata riwaya ta da ibn isar Allah ya kara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana lailatul nisfi min sha'bana dufi'a ila malakil maut alaihi salam sahifatun fayuqalu aqbib man fi hadhihi sahifa fa innal abda la yagrisul garsa wa yankihul azwaja wa yabnil bunyana wa inna ismahu qad nusikha fil mauta wa ma yantazuru bihi malakul maut alaihi salam illa an yu'mara bihi fayaqbibahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka ce ga daren nisfu sha'ban ya kama wato lailatul bara'a lailatul mubaraka wato lailatul qismat wat taqdiri ya kama to shikenan Allah tabaraka taala zai ba mala'ikan mutuwa wani file da wata takarda a ciki sai ya ce masa wannan sunayen da na baka duk wanda ka gani a ciki ba daga kafa zare mai rai kawai ko shugaban kasa ne shi ko sarki ne ko gwamna ko malami ko menene shi ko mun matsayin sa ka zare mai rai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ga bawa ya sayi gona yana so ya shuka an gyara gona an share wani kuma ya kai kudin sadaki yana so ya auri wata mata wani kuma ya sayi fili yana so ya yi gini amma wa inna ismahu qannu suka fil mauta sunan sa an riga an rubuta shi cikin matattu an shafe shi a cikin rayayyu bai sani ba wa ma yantaziru bihi malakul maut alayhi salam babu abinda malaikan mutuwa yake jira da shi illa an yi mara bihi fa yakbiza kawai sai Allah tabaraka taala ce kamo mun shi kawai idan ko mutun kawai ai da malaika yana dariya zai yi dariya za ka ga mutun gashi ne an riga an goge sunan sa zai mutu ne fa amma ya sai fili yana so ya gina plaza wani kuma ya kai sadaki yana so ya kara mata wani kuma ya shiga takarar siyasa yana so ya zama gwamna alhali gawa ne bai sani ba ga sunan dai abubuwa da yawa shi yasa ake so mutai san wannan ya zama akan shiri ko da yaushe dalilin shiga dariqa kenan mutai shiga dariqa ya san ma'anan dariqa ba zai girman kai ba zai zagi wani ba shiga dariqa Allah na sani ni mai laifi ne ni kazami ne kuma na san mutuwa za ta izo a ko da yaushe Allah ina so ka karbi raina ina zikiri ko ina salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dalilin shiga dariqa duka ba rashin fahimta ne duka to ka gani ko a wata riwaya kuma wato daga Usmanu dan Muhammad dan Mugira dan Akanasu dan Shuraikus Saqafi al-Aknasi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuqdawul ajalu min sha'ban ila sha'ban innar rajula la yankihu wa yuladu lahu wa qad kharaja ismuhu fil mauta yace ana yanki kwanukan mutuwar bayi daga sha'ban zuwa sha'ban duk wani ajali da ka sani bai sai lokacin yayi ba in shekara guda ya rage to an gama an riga an tsara wanda shekara mai zuwa duk za su mutu daga sha'ban zuwa sha'ban mai zuwa kamar yanzu wannan watan da muke ciki to duk wani wanda zai mutu an riga an goge sunan shi duk wani wanda zai yi aure an rubuta sunan shi duk wani wanda matarsa za ta haihu adadin ƴaƴan da za a haifa duka an rubuta adadin masu arziki wanda za su yi arziki a watan an rubuta adadin wanda za su samu kare arziki an rubuta wadanda za su samu arzikin lahira an rubuta wanda za su tsiyaci su hadu da shakawa Allah ya kiyaye mu duka an rubuta haka nan masifu haka nan bala'i haka girgizar kasa haka tsawa da kispewa da sauransu duka an riga an tsara shi haka nan ilmai wanda suke na shari'a da kuma ilmai wadanda suke na hakika duka ana tsarawa da zakatan da za a je a zuzzuba su an tsara su to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ga mutum ya je kai sadaki zai aure wani kuma yayi auren matar ta haihu kafin suna yana kokarin siyar ragon suna amma bai sani ba an fidda sunan sa a cikin rayayyu an saka sunan sa a cikin matattu wannan hadisi bai haƙi ya fidda shi sannan an rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mar yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla yaqdil aqdiyata kullaha fi lailatin nisfi min sha'ban wa yusallimuha ila arbabiha fi lailatil qadri wa fi riwayatin lailatas sabi wal 20 min ramadana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa Allah mai girma da daukaka yana kaddara kadarce kadarci yana hukunta dukkan hukunce hukunci yana tubkawa yana kullawa a cikin dukkan dararen nisfu Sha'ban. Duk abin da za a zarta a shekara to a cikin daren nisfu Sha'ban, Lailatul Bara'a ko Lailatul Mubaraka ko Lailatul Kismati wat Taqdiri, a cikin wannan dare ake rubuta a hukunta a tabbatar da shi. Wai sallimu ila arbabi fi Lailatul Qadri. To sai a dauki file din sai a ba shugabannin aikin mala'iku kenan a daren Lailatul Qadri. Shi yasa kaga an kasa samun matsaya tsakanin malamai cewa inna anzalna fi lailatin mubarakati ninna kunna munzirin fiha yufraqu kulli amrin hakim. Sai wadansu malamai su ce ai lailatul qadri ne saboda inna anzalna fi lailatul qadri shahru ramadan allazi unzila fihi alquran. Sai wasu malaman kuma su ce ai inna anzalna fi lailatin mubarakatin ninna kunna munzirin lallai lailatul qadri ne fiha yufraqu kulli amrin hakim lailatul bara'ati. To sai ake kasa samun abinda za a fada magana tay balance shine wato ana rubuta kaddarori sa'ada da shakawa wadata da talauci daukaka da kaskanci ko rayuwa da mutuwa wato a cikin daren nisfu Sha'ban shine lailatul bara'a. To amma ba za a zartar da shi ba, ba za a hukunta ba, Allah ya riga ya gama tsare-tsaren sa shi. Idan aka shiga daren Lailatul Qadri to shine za a mika mala'ikan da zai aikin file din kai a ce je zartar da shi. Shine fiha yufraqu kulli amrin hakim amran min indina.
Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim sadaqallahu alazim.
Allahu akbar
sadaqallahu alazim. To duka yana daga cikin wato ma'anan wannan suna na wannan dare lailatul qismati wat taqdiri innallaha azza wa jalla yaqdil aqdiyata kullaha fi lailatul nisfi min sha'ban wa yusallimuha ila arbabiha fi lailatul qadri aw tariwaya lailatul sabi wal 20 min ramadana. Wannan Imam al-Bagawi ya kawo shi a cikin tafsirin sa, Imam al-Qurtubi ya kawo, Ibn Ajiba al-Hasani ya kawo cikin Bahrul Madid, sannan an rawaito daga Sayyida Aisha as-Siddiqi ya Allah ya kara mata yadda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumu hatta naqula la yufdiru wa yufdiru hatta naqula la yasumu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin azumi har sai mun ce ba zai sha ruwa ba, sannan yana shan ruwa har sai mun ce ba zai azumi ba. Wa kana min aksari siyamihi fi sha'ban, tace ya kasance mafi yawancin azumin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama indai ba ramadan bane to yafi yin shi a cikin sha'ban. Fa qultu wa tarana sai nace ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam araka aksaru siyamika fi sha'bana, na ganka mafi yawancin azumin ka kafin sa a cikin watan sha'ban, ko menene dalili? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dani ya Aisha innahu shahrun yunsakhu li malakil mauti alaihi salam man yuqbadu wa ana uhibbu alla yunsaka ismi illa wa ana sa'imun. Yace Aisha ki sani wannan watan da kike gani watan sha'ban a cikin sa ne ake ba mala'ikan mutuwa kofi na takarda na sunayen matattu waɗanda zai karbi ransu. To ni kuma ina so kada sunana ya shiga cikin wannan takarda daga cikin waɗanda za a karbi ransu illa wa ana sa'imun, sai face ni ina azumi. Dalili kenan Aisha. A wata riwaya kuma daga Sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu min ash-shuhuri ba'da ramadan aksara siyaman minhu min sha'ban, tace annabi alaihi salatu wasallam ya kasance in ba ramadan babu watan da annabi kin azumi mai yawa a cikin sa kamar watan sha'ban. Tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dani innal asma'a tunsaku min al-ahya'i ila al-amwat, ki sani cewa sunaye ana share su daga cikin rayayyu a tabbatar da su a cikin matattu. Wa innar rajula la yahujju wa innahu la yatazawwaju wa ismuhu yani nuqila min al-ahya' ila al-amwat. Wannan hadisi Abdul Razzaq ya kawo shi a cikin musannab da ma'anarsa baki daya. Imam an-Nasa'i shi kuma daga hadisin Usama cewa yayi sai da Aisha ta ce ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri kama tasumu min sha'ban. Ni ban taba ganin ka ba kana yin azumi daga kowani irin wata daga cikin watanni banda Ramadan kamar yadda kake azumtan watan Sha'ban. Sai Annabi alaihi salatu wassalam sai ce zaka shahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu li rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun. Yace mata kin ga wannan wata mutane da yawa suna gafana daga barin falalar da ke ciki yana tsakanin Rajab da Ramadan, ana kiransa jisru Ramadan, gadar Ramadan, wata ne wanda yake turfa'u fihi al-a'malu, ana daukaka ayyuka li rabbil alamin daga ubangijin talikai. Fa uhibbu dan haka nake so an yurfa'a amali wa ana sa'imun, a daukaka ayyuka na zuwa ga Allah ina da azumi a bakina sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan hadisi Nasa'i ya fadda shi kamar yadda muka fadi. To amma wannan ba zai goge abinda Imam Tirmizi ya rawaito ba cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan azumin ranar Litinin da Alhamis. Har ma yana fadi innahuma yawmani turadu fihi mal a'malu fa uhibbu an yurada amali wa ana sa'imun. Ba zai goge wannan ba domin halaccin daukaka ayyukan sati a rarrabe, ayyukan shekara a dunkule, shine ma'ana. Abin nufi dai kawai wato daukaka ayyukan zuwa ga Allah tabaaraku ta'ala, amma daukaka ayyuka wanda mala'iku suke yi wannan ana yin sa ne da daddare so daya da rana kuma so daya. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaita hadisi daga sayyida Aisha Siddiqiya Allah ya kara mata yadda, tana cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama istakamala siyama shahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aytuhu fi shahrin aksara minhu siyaman min sha'bana. Tace ni ban taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya cika azumin wani wata ko da so daya in ba watan ramadana ba, kwana 30 ban taba gani manzon Allah yayi azumin wata guda ba sai dai watan ramadana. Tace kuma ban taba ganin sa ba ya yawaita azumi a cikin wani wata kamar yadda yake yawaita azumi a cikin watan Sha'bana ba. A wata riwaya kuma kana yasumu Sha'bana kullahu, a wata riwaya riwayar Muslim kana yasumu Sha'bana illa qalila, abinda shi Muslim ya fadi kenan, kana yasumu Sha'bana illa qalila a cikin Sahih Muslim Kitabus Siyam babu siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi Ramadan. Ba'ar malamai suka ce al-lafzu sani mufassirul lil awwali, wato lafazi na biyu yana fassara lafazi na farko ne. Lafazi na biyu kana yasumu Sha'bana illa qalila, lafazi na farko kana yasumu Sha'bana kullahu. Ajiko fal muradu bi kullihi galibuhu, ba gaba daya ba. Kila kuma kana yasumu kullahu fi waqtin, wani lokaci a wata shekara sai a samu annabi ya azumci Sha'bana gaba daya, a wani lokaci kuma sai a samu yaqda'uhu fi akhir. Kila kuma kana yasumu taratan min awwalihi wa taratan min akhirihi wa taratan min wasadihi, wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam sai azumci goman gaba daya na farko, wani lokaci kuma goman tsakiya gaba daya, wani lokaci kuma goman karshe gabaki daya. La yatruku minhu shay'an bila siyami, manzo Allah bai kyale wani abu a cikin goman farko da goman tsakiya da goman karshe ba tare da yayi wani abu na azumi ba. Idan kuma ka ci a to ai yazo a cikin Sahih Muslim anna Abdullah Sawmi ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram, Annabi alayhi salatu wassalam ya ce ku sani cewa mafificin azumi bayan Ramadan shine watan Al-Muharram, ba azumin da yake azumtar watan Al-Muharram. Fa kaifa aksara minhu fi Sha'bana dun Al-Muharrami, to ya akai Annabi yawaita azumin Sha'bana banda na Al-Muharram. To malamai suka ce la'allahu sallallahu alaihi wasallama lam ya'lam fadl Al-Muharrami illa fi akhir al-hayati qabla tamakkun min sawmihi wala allahu kana yaridu lahu azarun fi tamna'uhu min iksari sawmi fihi, la'alla a lokacin Allah bai sanar da shi halalan Al-Muharram ba sai a ƙarshen rayuwa kafin ya samu tamakkuni na daga azumin sa, la'alla kuma a ya sani amma a cikin almuharram akwai wasu ayyukan daban da suke bujiro masa ba azumi ba wanda za su hana shi yin azumi a cikin watan almuharram. Wadansu malamai suka ce wa inna ma lam yastakmil shahran ghayra ramadana, wato abin da yasa annabi alayhi salatu wassalam baya cika azumin wani wata chip 30 in ba watan ramadana ba, liyallahi zannu wujubuhu, saboda kada a yi zaton wajabcin sa, a dauka yadda wajabcin azumin watan ramadana yake haka nan wajabcin azumin sha'bana ko muharram shine dalilin da yasa baya cika sai dan rage wani abu. Idan ya tabbata aka fahimci cewa wato mafi falalan watanni wanda ake azumta bayan ramadana shine almuharram, to fa afdaluha baqiha, mafi falalanta shine ragowarta. Wato menene ragowarta? Al ashhurul hurum, watannin nan masu alfarma ba. Zahirin maganan malamai wato daidaita ta a cikin falala a daidaita su, amma kuma waɗansu daga cikin shehunnai masana haƙiƙa sun ce az-zahiru taqdimu rajaba, a zahiri ana so a shugabantar da rajab, khurujan min kilafi man faddalahu ala al-ashhuril hurumi, suka ce ana so a gabatar da rajab domin fita daga saba ma wanda ya fifita watan rajab akan sauran watanni masu alfarma. Domin ya zo a hadisi ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rajaba shahrullahi wa sha'bana shahri wa ramadana shahru ummati, to ai shahrullahi lalle zai zama ya fifici sauran watanni gabaki daya, shi yasa ma ya zama aware bai da kishiya bai da abokin tarayya saboda watan Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce watanni masu alfarma salasun mutawaliyat, zulqida, zulhijja, almuharram, wahidun fard shine rajab. To shine suka ce a gabatar da shi domin kar a saba ma wanda ya gabatar da shi watan, shine hikimar yin haka din. Summa ba'dal ashhurul hurum fil fadila sha'ban, sannan bayan waɗannan watanni guda hudu masu alfarma a cikin watanni, wanda yake biye da su shine sha'ban, wannan watan da muke ciki kenan. To sannan kuma yana daga cikin sunayen wannan dare wato 15 ga watan shi wannan sha'ban, kamar yadda muka fadi lailatul takfiri. Lailatul takfiri me yasa aka sa madaran lailatul takfiri daren kankare zunubi? La'annaha tukaffiru zunubas sanati, yin ibada a cikin daren yana kankare zunuban da kai na shekara guda. Wa lailatul jum'ati tukaffiru zunubal usbu'i, yin ibada daren juma'a yana sa a kankare maka zunuban sati guda. Wa lailatul qadri tukaffiru zunubal umri, rai daren lailatul qadri zai sa a kankare ma zunuban rayuwanka duka. Wannan taqiddini subki ya ambata a cikin tafsirin sa. Sannan yana daga cikin sunayen wannan dare kamar yadda muka fadi daren nisfu sha'ban ana kiransa lailatul ijabati, daren amsa addu'a. Wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara mar yadda ya rawaita hadisi daga Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce khamsu layalin la yuraddu fihin addu'a'u, lailatul jumu'ati wa awwalu lailatin min rajaba wa lailatul nisfi min sha'bana wa lailatul idaini, yace darare guda biyar ba a juyar da addu'a cikin su, in dai an yi addu'a karbabbiya ce addu'ar. Na farko shine daren juma'a, in kai addu'a daren juma'a Allah tabaraka wa ta'ala zai karba. Na biyu daren farko na kamawar watan rajab. Dare na uku shine daren 15 ga watan sha'ban, wannan watan da muke ciki, saboda kai uwa sai a riƙa bi ana bi domin a samu rabauta da wannan dare. Sannan na biyar shine darare guda biyu, daren karamar sallah da daren babbar sallah, wannan kuma Abdurrazzaq ya fidda shi a cikin musannaf. Sannan dailami shi ma ya fidda hadisi daga Abi Umamah al-Bahili, hadisin kuma marfu'i zuwa ga Ma'iki sallallahu alaihi wasallama, annabi alaihi salatu wasallam ya ce khamsu layalin la turaddu fiha da'wa, darare guda biyar ba a juyar da addu'a cikin su. Awwalu lailatin min rajaba wa lailatul nisfi min sha'bana wa lailatul jumu'ati wa lailatul idaini, daren farko na kamawar watan rajab. Dare na biyu daren wato 15 ga watan sha'ban. Dare na uku shine daren juma'a. Sannan daren karamar sallah shine dare na hudu, daren babbar sallah shine dare na biyar, wannan Imam al-Baihaqi ya fadda shi. Imam Shafi'i yana fada yana cewa wa balagana anna du'a yustajabu fi khamsi layalin, labari da dimi-dimi kuma na gaskiya ya same mu cewa ana karban addu'a a cikin darare guda biyar, fi lailatul jumu'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwal lailatin min rajaba wa lailatin nisfi min sha'bana. Yace ana karban addu'a a darare guda biyar, dare na farko shine daren juma'a, dare na biyu shine daren layya, dare na uku shine daren karamar sallah, dare na hudu shine daren farkon kamawa watan Rajab, dare na biyar shine daren 15 ga watan Sha'ban. Sannan yana daga cikin sunayen wannan dare, wato daren nisfu Sha'ban, kamar yadda muka faɗi, Lailatul Hayati, ana kiransa Lailatul Hayati, daren rayuwa, domin kuwa wato Ishaq dan Rahawaihi ya rawaita hadisi da sanadinsa daga Wahab dan Munabbihi rahimahullah, ya ce idza kanat lailatul nisfi min sha'ban lam yamut ahadun bainal maghribi wal isha'i lishtigali malakil mauti biqabdi sikaki min rabbil alamin azza wajal. Yace idan aka ce maka yau daren nisfu sha'ban 15 ga watan sha'ban ya kama, to babu wani mutum ɗaya da zai mutu tsakanin magriba da isha. Daren nisfu sha'ban tsakanin magriba da isha ba wanda zai mutu, saboda a lokacin mala'ika ana bashi sako, Allah yana bashi file na abubuwan da zai faru, so daka yana gaban Allah yana karban sako, ba wanda zai kashe. Tsakanin magriba da isha ake karban sakon, to a lokacin kuma Allah tabaraka ta'ala yana gaya masa gashi nan wane zai mutu, 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 ana gaya masa za a bashi sakon ne tsakanin magriba da isha'i, to bayan isha'i to sannan sai masu mutuwa sai su fara mutuwa, ya fara aiki. Sannan yana daga sunayen wannan dare, daren nisfu Sha'ban, lailatu idil mala'ikati, daren idin karamar sallah na mala'iku, kamar yadda Abu Abdullah Dahir bin Muhammad bin Ahmad al-Haddadi ya ambata a cikin littafinsa Uyunul Majalis, cikin abinda malamai suka faɗi suka ce inna lil mala'ikati fis sama'i lailatay idin kama anna lil muslimina yani min al-bashari yawma idin fa idul mala'ikati lailatul bara'ati yani lailatan nisfi min sha'bana wa lailatul qadri wa idul mu'minina yawmul fitri wa yawmul adha wa idul mala'ikati bil layli li'annahum la yanamuna fal layl wan naharu lahum sawa wa idul adamiyyin bin nahari li'anna al layla innama huwa limanamihim liyanamu fihi wa yastarihu fihi. Yace ku sani cewa mala'iku a sama suna da darare guda biyu, daren idi karamar sallah da idi na babbar sallah, kamar yadda musulmi mu ma muke da shi, mu mutane da aljanunmu muna da ranar karamar sallah, muna da ranar babbar sallah. Ranar karamar sallah idin mala'iku shi ake kira Lailatul Bara'ati, wato daren nisfu Sha'ban. Daren babbar sallah su shine Lailatul Qadri cikin watan Ramadan, wato idin mutane muminai guda biyu ne, idin karamar sallah, idin babbar sallah. Su kuma mala'iku idin su da daddare suke, saboda ba su bacci, da dare da rana ɗaya ne a wurin su, mu kuma da daddare muna bacci. Waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha, saboda dare muna yin bacci, to shi yasa muke yin idin mu da rana, in dare kuma sai mu bacci mu huta. Yana daga cikin sunayen wannan dare har yau dai, daren nisfu Sha'ban ana kiransa wato Lailatul Shafa'a, daren samun ceto. Wanda ya bada wannan suna shine Abu Mansur Muhammad bin Abdullah al-Hakimun Naisaburi da waninsa daga cikin manya, domin hadisin da aka rawaito daga Sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda, cewa Annabi alayhi salatu wassalam a cikin wannan dare ya tashi yana sallah, mala'ika Jibril ya sako masa yace da shi inna Allah tabaaraka wa ta'ala qad ataqa minan nar nisfa ummatika, ya rasulullahi ka sani Allah ne ya aiko ni, yace in ga maka ya yanta rabin al'ummanka daga barin shiga wuta. Wato in kana bibbin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan, zuciyanka zai dadi amma da ka fara sauraron wani malami yana wa'azi a masallaci sai ranka ya baci kuma bayan ga malaika ya zo daga Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam al'umman sa za su samu rama za su samu kan sai ka ji wani malami kuma di ya jefa su a wuta wallahi ma nan sai hankalin ka di ya tashi to amma dai dadin abin Jibril ya fi gaskiya Jibril ya fi kowani malami gaskiya saboda ka Jibril ya ce Allah ya aiko shi ya gaya wa shugaban halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna Allah tabaraka wa ta'ala qad ataqa minan nari nisfa ummatika a daren nisfu sha'ban wato inda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adalci to da yawa al'umman shi za a ba su su shiga cikin rahmar shi to amma da karfin tsi ake funcuko su a jefa su cikin azaba Allah ya yi mana wannan masifa duka manzo Allah yana so a samu rahma sallallahu alaihi wasallam mun shine ainul rahmatir rabbaniya kuma tambarin sa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kansa yana yi wa kansa kirari yana cewa inna ma ana rahmatun muhdatu lokacin da Allah ya halicce shi ma da ya bamu shi sai da ya ce hazihi hadiyatun minni ilaikum fa'arifu qadraha wa waqiruha wa azimuha sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda mu daina dan baka san mutane kai ka kai su wuta haka kawai mu daina yin wannan sai ya zama addinin sai ya zama kamar wani kayan wasa kawai ka fadi kawai abinda Qur'ani ya fadi abinda hadisi amma kar ka dinga ambaton wasu mutane kana zagin su ko ka dinga habaici ka dinga dariya kana sa mutane suna dariya kaman addinin yara ko addinin wasa ko addinin mahaukata a bakin waka to sannan yana daga cikin sunayen wannan dare daren 15 ga watan Sha'ban ana kiransa Lailatul Bara'ati ana kiransa Lailatul Sakki dalili kuwa li'annahu yuktabu lil mu'minina fiha bara'atu wasakkun bil magfirati Allah tabaaraka ta'ala yana rubuta mu'minai kubuta daga azaba sannan Allah tabaaraka ta'ala yana tabbatar musu da gafara ana zubu gafara da rahma da yawa babu kakkautawa an tambayi ba'arin malamai me yasa aka samu wannan dare Lailatul Bara'ati sai ya ce misalin sa shine kamar gwamnati da take sa ma'aikata suna karban revenue ko haraji da ake bayarwa to idan an ka karba an ji an kai haƙoƙin an tabbatar da shi a baitul mali to ai ana ba da wani receipt wata shaida wani rubutu wanda zai nuna kubutar wanda ya kawo babu wani haƙi akan shi ya ba da komai da komai to shine ma'ana Lailatul Bara'ati mislu zalika daren nisfu Sha'ban kwatankwacin wannan ne yudali wahidin bara'atun fa yuqalu lahu aw faital haqa ana rubuta receipt ana rubuta wa bawa wanda ya tsayaye raye wannan dare cewa ka ba da haƙin da ke kanka wa qumta bi shara'idil ubudiyya fa kus bara'atan minan nari ka tsayu da shurdan ubudiyya wato bautar Allah karbi takaddar kubutarka daga wuta tun a duniya ma'ana kenan wani kuma sai a ce masa istakhfafta bihaqi wa lam taqum bi shara'idil ubudiyya fa kus bara'ataka minal jabbari kai ka wulakantar da haƙina na ubangijinka baka tsaya ka ba da shurdan bauta ba gare ni saboda ka karbi kubutarka daga rahamar ubangijinka Allah ya kiyaye saboda ka yan uwa musulmi masu sauraron mu sai mu kokari mu kula da wannan dare mu girmama shi kwarai sannan ana kiran daren Lailatul Ja'izati wato daren ba da kyaututtuka duk mai so ya samu kyaututtuka daga Allah tabaraka taala yayi kokari daren 15 ga watan Rajab wato Lailatul Bara'a Lailatul Takfiri Lailatul Shafa'a ba wa yayi kokari ya tsaya ya raye wannan dare sannan ana kiran sa Lailatul Rujahan ana kiran sa Lailatul Ta'zim ana kiran sa Lailatul Qadr duk da dai waɗansu ba malamai sun ce ai bai dace a kira wani dare da suna Lailatul Qadr ba banda daren nan dake cikin Ramadana mai albarka daren 27 din nan to wannan duka dai taqi dinin subki shi ya kawo shi a cikin tafsirin sa shi kuma daga Abil Khair Daliqani amma akwai wasu sunayen kuma ana kiran daren na nisfu Sha'ban Lailatul Ghufrani wal Itqi minan Nirani daren gafarta dukkan zanubai da samun yanci daga barin shiga wuta to ƴan uwa wannan kadan ne daga cikin sunayen wannan dare daren wato idin karamar sallah na mala'iku daren nisfu Sha'ban wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqdil aqdiyata kullaha lailatan nisfi min Sha'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadri a wata riwaya lailatul sabi'a wal 20 min ramadana to yana da kyau mu bayani akan darare wato masu falala da kuma ranaku ranaiku masu fadala saboda da yawa ba a cika damuwa da irin sanin irin wannan watakila wani in ya san darari irin wannan zai dinga raya su haka nan ranaiku din to ƴan uwa musulmi maza da mata masu sauraron mu mu sani cewa darari ke bantattu waɗanda Allah tabaraka taala yake bance su da ƙarin fadala akan sauran darari to wani dare ina da alfarma musamman masoyin Allah to masoyin duniya ma ya san darajar dare balle masoyin Allah ai fa inna kibaran nasi bil laili shughuluhum so da ka dare yana da girma kwarai ya ishe ka darasi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake so ya gana da shi sai ya kira shi da daddare saboda dare shine lokacin yin asiri tsakanin masoyi da masoyi to idan kai masoyin Allah ne sai ka gane cewa dararen da ake so wato araya su a shekara darare ne guda 15 darare ne guda 15 bai kamata muridi ko muridiya almajiri ko almajira masoyi ko masoyiya su gafala daga juya ma waɗannan darare baya ba a rage share bacci a cikin waɗannan darare domin ana kiran su mawasimul khairati wa mazanit tijarat wato kasuwanni ne da ake cin ribobi na alkhairi kuma matattara ce ta jama'a da ke zuwa da hajoji iri daban-daban ka zo da naka ka ga wani waɗannan darare kenan duk sanda dan kasuwa ya gafala daga sanin kasuwanni da suke ci sati-sati da kasuwannin da ake cin su a wata-wata da kasuwannin da suke ci shekara-shekara kamar irin kasuwannin duniya to ai ba zai ci riba ba wai malamai su da cewa mata gafalar tajiru anil mawasim lam yarba wa mata gafalar muridu an fada'ilil auqati lam yanja wadai haka suka ce matukar dan kasuwa ya gafala daga barin sanin manya-manyan kasuwanni da suke ci sati-sati ko wata-wata ko shekara-shekara ba zai ci riba kasuwancinsa ba matukar muridi mai neman Allah ya gafala daga sanin fada'ilu na lokuta wa haris alal auqati ayi hirsin ya zama bai san wannan ba to lam yanja ba zai kubuta ba yadda ake gurin ganin annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai dai ya dinga jin labari to waɗannan darare guda 15 guda 6 baki daya an dunkule su an tattara su an zuba su cikin watan Ramadan al-Mubarak warai kuwa guda 6 a cikin 15 duka suna cikin watan Ramadan guda 5 a cikin 6 yana cikin goman ƙarshe ana kiran su autarul ushril akhiri goman ƙarshe na watan Ramadan ana so araya su gabaki dai waɗannan darare akwai asiri a ciki domin a cikin su ne ake neman daren Lailatul Qadri a cikin waɗannan darare guda 10 na ƙarshen watan Ramadan dare na 6 a cikin waɗannan darare shi kuma ana neman sa ne wato a daren 17 ga watan Ramadan shi ma 17 ga watan Ramadan shine daren da wayewar garin sa ake kiran sa yawmul furqan yawmul taqal jam'an wato daren da aka yi waƙiyar yaƙin Badar wanda Abdullah dan Zubairu yake cewa Lailatul Qadri dare na 6 kenan saura nawa darare 9 ko an fadi guda 6 gabaki dai suna cikin watan Ramadan saura guda nawa saura guda 9 dare na farko a cikin waɗannan guda 9 shine daren farkon watan Al-Muharram daren farko na kamawar watan Al-Muharram dare na 2 a cikin 9 ragowar 9 shine daren Ashura dare na 3 a cikin ragowar 9 shine daren farkon kamawar watan Rajab dare na 4 shine daren 15 ga watan Rajab daren 15 ga watan Rajab dare na 5 shine daren 27 ga watan Rajab daren Isra'i da Mi'raji kenan daren 27 bilailati mi'rajir rasuli fahajali dafa'ina minha artajil fawza warida
Allah 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 تذكرت مختار الخلائق موهنا لدى ليبيا الغرى وأرضى بما قضى تذكرت مختار الخلائق موهنا لدى ليبيا الغرى وأرضى بما قضى بليلة معراج الرسول فهاج لي دفائن منها أرتجي الفوز والرضا بليلة معراج الرسول فهاج لي دفائن منها أرتجي الفوز والرضا ودادك يلهيني أبيت مؤرقا وقد شاب فودي وهو للحب من قضى لك الله لا ألفى لأحدك ناسيا فعهد أمين الله ربي لا نرتضى الله 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 الله
Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salam Allah to wannan shine dare na biyar a cikin ragowar taran nan wadanda ba su shiga cikin watan Ramadana ba shine daren 27 ga watan Rajab wato Lailatul Isra'i wal Mi'raj wannan dare yana da girma kwarai da gaske domin yin ibada cikin wannan dare to bawa yakan samu ladan ibada shekara 100 ne dare ɗaya ne yazo a hadisi kamar yadda Anas ibn Malik ya rawaita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi rajab laylatun yuktabu lil amili fiha hasanatun mi'ati sanati wa zalika li salasin baqina min rajab a cikin watan rajab akwai wani dare kwaya daya idan mutun ya bauta Allah cikin sa to za a rubuta masa lada na ibada shekara 100 wannan daren kuwa shine daren 27 wato ya rige kwana 3 watan Rajab ya kare faman sallafi hasnatai 10 raka'atan ya qara fi kulli raka'atin fatatal kitabi wa suratan min alqur'ani yatashhadu fi kulli raka'ataini wa yusallimu fi akhirihinna thumma yaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 marra wa astaghfirullah 100 marra wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam 100 marra ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه وآخرته ويسبيه سائما فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصيته ماذا الله صلى الله عليه وسلم دوان دي صلى نافل عركة أقوم شابيو أتكون ونن دارينا 27 غوتان رجب داران إسرائي دمي راجي أقوة ركة آيكارن تفاتيها ديا يزابي سورة ديكي سو ودي سنيائيا كو دوغو كو غجيريا daga alqur'ani ya karanta sannan ya zauna zaman tahiya a cikin kowace raka'a biyu yi sallama da yazo ƙarshe. Bayan yayi sallama yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 100, astaghfirullah 100, salatu annabi sallallahu alaihi wasallam 100. Sannan yayi wa kansa addu'a da abinda Allah ya huwace masa na daga al'amarin duniyar sa da kuma lahirar sa, sannan washe gari ya tashi da azumi a bakin sa. To Allah tabaraka taala zai amshi dukkan addu'o'in sa sai dai idan yayi addu'a a cikin saban Allah, kamar yayi ma wani mumini bawan Allah muguwar addu'a ko kuma addu'a akan neman bukatar da take haramu. To shine kawai ba za a kula shi ba. To wannan shine dare na 5 a cikin ragowar 9, dare na 6 a cikin ragowar waɗannan darare guda 9 shine daren 15 ga watan Sha'ban, wanda ake kiransa daren nisfu Sha'ban. Ana kiransa Lailatul Bara'a, Lailatul Shafa'a da sauran makamantan waɗannan sunaye kamar yadda muka zano a baya. Wannan dare shi ma yana daga cikin manya-manyan darare waɗanda Allah tabaraka ta'ala yake karɓan addu'a a cikinsu. Shi ana yin sallah nafila raka'a 100 ne, sallama 50, kowace raka'a Fatiha ɗaya, qul huwallahu, wato kafa 11. Amma an rawaito daga Zinnunul Misri, Allah ya ƙara mar yadda, ya ce duk mutumin da ya yi sallah a wannan dare Lailatul Bara'a raka'a 12, kowace raka'a bayan Fatiha ya karanta qul huwallahu 50, to zai samu ladan raka'a 100 din baki daya. Sannan an rawaito daga wanda daga cikin manyan waliyai yana cewa wanda ya sallah Lailatul Bara'a raka'a 2 daren nisfu Sha'ban ya karanta a cikin kowace raka'a Fatiha 1, qul huwallahu 500, Falaq da Nas 1, to zai samu ladan sallah raka'a 100 112 mashi. Da kuma ƙarin samun ladan Falaq da Nas. To bayan an yi sallama shine sai a zauna sai ayi addu'a, sajada laka wajhi wa khayali wa amana bika fuadi wa aqarra bika lisani wa ha ana baina yadayka ya azima kulli azimin igfir dhanbiyal azima fa innahu la yaghfiruhu ghayruka ya azimu allahumma sajada wajhi alfani li wajhika albaqi ilahi la tuhriqanna wajhan kharra laka sajidan wa afiru wajhi fit turabi li wajhi sayyidi wa haqqan li wajhi sayyidi an tu'affara alwujuhu lahu. To daga nan sai mutun sai ya zauna, in ya zauna sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, sai ya roki Allah ya addu'a ya ce allahumma rzuquni qalban taqiyan naqiyan min ashirki bariyan la kafiran wala shaqiyan. Amin. To sannan akwai addu'a da Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu waradahu annabi yake yi a Madina Kaulah a cikin wannan dare, yana cewa labbaika allahumma labbaika wal khairu kulluhu fi yadika, Allah 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 rabbi la sharika lak, allahumma ya allah ya rahman, as'aluka bi wahdaniyatika wa rahmaniyatika wa bi qudratika wa hawlika wa quwwatika, mutawassilan bika wa rasulika wa nabiyyika wa waliyyika, wa bi haqqi hadha ash-shahr al-karim wa haqqi ma ba'dahu min ash-shahr al-azim wa bi haqqi hadhihi al-laylati allati fiha yufraqu kullu amrin hakim, an tusliya shu'unana ma zahara minha ma batan wa ma gaba wa hadar wa ma daqqa minha wajal, wa tansuruna nasran azizan wa tu'ayyiduna bi ta'idika wa tu'ammiru lana madinatana bil jama'ati as-sunniyya wal ulama'i wal awliya was sulaha'i wal 'arifin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa tahfazana bi 'aynika allati la tanam wa kunubna bi kanfika allazi la turam wa wasluk bi nasratil mustaqim wa najjina min ar-ru'asa'i ad-dallina al-mudhillin wa junudihim wa ashiyaihim wa akhrijna min hizbi ahli al-ahwa' wa afina min mabtalaytahum bih وجعلنا للمتقين اماما وطيب هذه البقعه لنا وطيبنا لها وبارك لنا في مدها وسائها وبارك لنا في مائها وعرضها وامرها بك بحق البيت المعمور وبحق ام القرى وبحق ديبه المصطفى وبحق الشام التي هي الارض المباركه وبحق فاس الختم التجاني الا امرت لنا هذه البقعه وجعلها حرما امنا تجبى اليه ثمرات كل شيء وارزقنا راحه القلوب فيها والابدان والعافيه الدائمه والشكر على العافيه والسلامة من كل بلية وبلاء في الدين والدنيا والآخرة. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات واجعل فيها سر مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا وهاب يا قريب يا مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. وانا الدوار أنا سوء كرن تاتا إذن أكتشي دارن نصف شعبان ya kama, to duk ibadin da zaka yi da addu'oyin da zaka yi kar ka manta da wannan addu'ar, wadda muka karanta a yanzu din nan wadda shi Ibrahim radiyallahu ta'ala nu shine ya rubuta ta kira nan a cikin Kanzul Masun addu'a ce wadda take jami'a dukkan alkhairan duniya da lahira wannan addu'a ta tare saboda kai yana da kyau da maza da mata lazimci karanta ta idan wannan dare ya shiga lokaci ya fara hararan mu zamu dakata anan sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe zamu karasa bayani akan sauran dararen sannan kuma mu magana akan banda darare guda 15 akwai kusan ranai ku 16 ko 20 da wani abu wanda su ma kuma duk sanda ka roki Allah a cikin su Allah yana karba su ma zamu yi bayanin su insha Allah ya rabbi Ya Rabbu ya Rabbahu ya Samadu fa kum mugisan lana ya Wahidul Ahadu ya Barru ya Witru ya Ainul Muradi Ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaidan wa farij karbahu abadan ya man la shabiyal waqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya Rabbu ya haqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina Muhammadun Tahirul Ansabi ya Ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan Muhammadin ali asabi sanadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
وعجابهم قلب الإله قد انتهى وعجابهم قلب الإله قد انتهى وعجابهم قلب الإله قد انتهى بمحمد حمد الإله أتى بها بمحمد حمد الإله أتى بها بمحمد حمد الإله أتى بها صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
وأطال سجده وكان كيل أرفعي وأطال سجده وكان كيل أرفعي وأطال سجده وكان كيل أرفعي اللهم يزه بذاك المجمعي
فناده شرفا هنا
اللهم يزه بذاك المجمعي
وناله شرفا هنا قديما
اللهم يزه بذاك المجمعي
وناله شرفا هنا قديما
صلوا عليه وسلموا تسليما
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 صلوا عليه
وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما
صلوا عليه وسلموا تسليما